أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau litinin 21 da watan sha'ban shekara ta 1444 hijiriya wanda ya dace da nawa ne yau 13 da watan 3 shekara ta 2023 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka as-sunan na al-imam ibnu majah rahimahullahu ta'ala al-kazwini ya wannan shine daras a cikin muqaddima wannan shine darasin mu na 4 ina ga insha Allah ta'ala kafin muhara zan mu karanta abin da ya shahi manhaji na shi mai littafin da mun fara mun ga tarihin shi a cikin wannan littafin al-madkhal ila sunanil imam ibn majah abin da zan mu karanta yau shine at-ta'rif bi ziyadati abil hasan al-qattan satin can da ya gabata mun yi bayanin cewa yana da dalibin shi abil hasan al-qattan yayi ziyadat a cikin hadisan a cikin sunan ibn majah ko sa hadisi 44 wanda ba shi ya karasu ba nashi bane ba dalibin shi ya karasu kuma an karbe shi al-imam abil hasan al-qattan wanda dun nuskar sunan ibn majah ta yanzu ta hannun mutane ta hanyar shi ce ruwaya abul hasan ibn al-qattan ce al-hafiz abul hasan al-qattan mai shekara wanda ya rasu shekara ta 345 Allah mushi rahama da jin kai yana daga cikin wanda suka ji sunan na al-imam ibn majah wanda sanadin mu a yau na kowa ma zuwa ta hanyar shi yake kaiwa ruwaya sunan ibn majah daga daliban shi ne ta watsi gabaki daya daga farkon sanadi har zuwa karshen shi har zuwa imam ibn majah ta wajen shi ne sauran nusakh dukan su babu sun bace eh so diya wato zan mu samu ya samu hadisin da ya kara a cikin sanadi ko matani da lafazin hadisin ibn majah ko kwatankwacin shi wanda wannan kadan ne wayajidul mutali'i lisunan duk wanda ke karanta sunan zai samu wannan ziyadat in a cikin shi wanda za a sa da inda kaga kaji an ce qala abul hasan ko kuma qala al-qattan ko qala abul hasan ibn salma ko qala abul hasan al-qattan da kaji wannan magana qarin nashi ne zai ambata ba ina ibn majah bane wa rubama lam sirrun bi nahu zalika so diya zai fada ya kawo qarin nashi ba tare da ya fada irin wannan magana ba mafi yawancin ziyadat kin nashi sun samu ne a cikin kitabut tahara ta inda cikin kitabut tahara an samu hadisi 25 na abul hasan ibn al-qattan wanda muqaddimar da muke karanta take bi mata ita akwai hadisi guda 9 wanda ziyadat ne nashi sannan kitabus salat akwai hadisi 3 wanda ziyadat ne nashi sannan sai kitabuz zuhud shi kuma yake da ziyadat guda 2 ya abinda ke gaba matalab na 2 adadu ziyadat wa anwa'iha adadin ziyadat kin dake ciki kuma da nau'in su ziyadat kin wannan na abul hasan al-qattan ziyadat ne guda 44 mafi yawancin su baban istikharaji ne da ishara zuwa ga abin da ya rawaito wanda mafi yawancin su ya huddo su ne bi aksar min isnad sama da isnadi guda wa ihda hazihi ziyadat kalamu shafi'i rahimahullahu ta'ala daya daga cikin wannan ziyadat din maganar imamu shafi'i yake cewa bayyana fiha illa min al-ghusli min bawl al-jariya dun al-ghulam anan abul hasan al-qattan ya bayyana illa cikin wannan sha'ani abu na gaba sai adad na kutubin wannan littafi mai albarka kitabu dahara kitabu salat kitabu zakat kitabu sawm har zuwa karshe kowane kitabu da abuwa bikin dake karshen shi guda nawa ne al-imam ibn majah ya jiranta littafin shi as-sunan akan kitabu da abuwa kitabu kalkashin shi da abuwa sai ya ambaci kitabu sai ya ambaci kalkashin kowane kitabu abuwa da dama ya fara da muqaddima akan sha'anin sunna sannan da kutubul fiqhiyya kitab kutubul fiqhiyya wanda muka sani at-tahara as-salat az-zakah zuwa karshe ya fara da tahara sannan sallah sannan azumi sannan zakka ya hudi 14 kitaban babi 14 cikin mu'amalat sannan ya ambaci kitabul hajj ya rihe da kitabuz zuhud al-imam al-hafiz abubakar ibn nuqta ya rawaito daga abul hasan al-qattan yake cewa jumlatu ma fi kitabis sunan jumlar abinda ke cikin kitabu sunan na ibn majah shine kitab sunanu wa salasuna kitaban li kitab 32 ne kitab 32 fiha alfu babu 500 bab a cikin shi kuma akwai babu 1500 fa min jumlatil abwab 4000 hadis kalkashin abwab in akwai hadisi 4000 gabaki daya da yan kai kamar da ke cikin littafin at-taqayyid Zahabi yake cewa adadin kutub na Sunan Ibn Majah 32 ne. Kenan nan gashi ya dace da maganar Abul Hasan Ibn Al-Qattan dalibin al-Imam Ibn Majah. Yace wannan lissahin da suka yi ya ci karo ya saba ma lissahin Muhammad Fuad Abdul Baqi tunda shi a wajen shi adadin hadisan sun kai 4341. Adadin kutub kuma kitabu kaza wajen shi a lissahin shi kitabu 37. Adadin abuwa kuma 1515 kamar yadda ya saba ma adadin hadisan akan daba'a ta Mustafa al-Azumi shi a wajen Mustafa al-Azumi daba'a shi ta kai daba'a shi hadisan dake cikin ta hadisi 4397 bi ma fiha min ziyadat abul didda in an kara da ziyadatin abul hasan al-qattan sai malamin yake cewa mai yiwa wannan sabanin yana koma ne zuwa ga sabanin ruwayoyi na littafin wanda aka rattaba littafin galibi akan nusakh akan shi ya gabata daga Hafiz Ibn Hajar yake cewa a cikin ruwaya ta Sa'adun cikin kitabu Tahara akwai hadisan da babu su a cikin wani sauran nusakhin kenan wannan Ibn Hajar ya bada amsa akai sabani ne na nusakh amma sabani akan adadin kutubin kamar yadda Abul Hasan al-Qattan ya ambata da Zahabi kitabu 32 ne abinda Muhammad Fuad Abdul Baqi ya fada na 37 mai yiwa ya koma ne zuwa ga sabanin ruwayoyi kamar yadda aka ambata Allah shine mafi sani kamar yadda yake cikin buhusun fi tarihi sunna na Adiyaul Akram al-Umari rahimahullah ta'ala da dirasatun haula qaul Abi Zur'a fi Sunan Ibn Majah akwai dirasa guda da akai akan maganar Abu Zur'a akan Sunan Ibn Majah yayi bayani akan shi Allah mashi rahama sai yaban malamai sana'ul ulama alai mabahasu na biyar abinda zan mu gani yaban malamai akan shi ba littahin ba ba yaban malamai akan Ibn Majah ba akan littahin wanda mu gani can baya akan littahin ne kitabu sunan ɗaya ne daga cikin manya na Ibn Majah ɗaya ne daga cikin manyan littattafai na musulunci wanda asalin sunna ta dogara akan su wanda suka watsa a cikin mutane al'umma suka karbe shi saboda haka malamai ba ɗaya ba biyu ba a duniya sun yi mushi yabo kalmomin sa sun yi ta bayanin matsayin wannan littafi daga ciki akwai mafi girman maganganu Hafiz Abu al-Fadl ibn Tahir yake cewa hazar kitabu illa min yastahri inda aktsarul fuqaha fa inna lahu birray wa ma walaha min diyarul jabal wa qohistan wa tabarastan sha'anun azim yace wannan littafi mai girman sha'ani duk da bai watsu ba bai shahara ba wajen malaman fiqh yana magana a wancan zamanin mu yanzu ya shahara ya watsu a Tabarastan da wannan garuruwa da ya zano yace yana da sha'ani mai girma shine madogararsu yana da hanyoyi masu yawa an ambace shi a cikin tarihi Azwin abinda duk wanda yake ya san wannan gari ya san wannan littafi Al-Hafiz Abdul Karim Ar-Rafi'i yake cewa wa yaqra'u sunanahu bi sahihaini ana gama littafin shi sunan da sahih al-Bukhari wa Muslim zancan mutun ka yaga cewa da ifai wajen dubu da kaza hadda hadisan ƙarya ba wannan ake magana ba wannan wani abu ne daban wanda babe ne na manhajin littahi amma wannan ana zancan kima da abin da ya kumsa sunan Abi Dawud da sunan Nisa'i da Jami'i Tirmizi yace naji babana Allah mashi rahama yana cewa arada kitabu sunan Ibn Majah ala Abi Zur'at ar-Razi fastahasanahu an bujirar da littafin sunan Ibn Majah akan al-Imam Abu Zur'at ar-Razi kuma yace wannan littafi yayi kyau amsar dai bada kenan wanda wannan jin wannan kalma daga Abu Zur'at ar-Razi ta isa shahar kimar wannan littafin Bukhari da yayi ya kai mishi nashi yace eh yayi al-Imam Muslim da yayi ya kai mishi nashi yace eh yayi Abu Zur'a Abu Hatim ar-Razi sune manya-manyan jagorori a hadisi Al-Hafiz Ibn Kasir yake cewa huwa kitabun mufid littahi ne mai fa'ida qawiyyut tabubi fil fiqh yana da ƙarhin kulla babu cikin fiqh yace babun fi kaza ya kawo hadisi kare a kalkashi wannan abu yana kawo mai abubuwa masu kwari Al-Imam Az-Zahabi yake cewa sunan Abi Abdullah kitabun hasanun laula ma qaddarahu min ahadisin wahiya laysa bil kasira sunan na baban Abdullah kitabun sunan na abun nan na Al-Imam Ibn Majah littahi ne mai kyau dan ba hadisan da suka dan bata shi ba wanda suke masu rauni ne wanda ba wani yawa gare su ba an kwatanta da littafin da al-Imam ya rubuta akai wannan sune maganganun malamai akan sunan kinshi da ma sauran su maganganun da dama ne zan mu takaita akan wannan mu ci gaba da littafin satin da ya wuce cikin littafin mun tsaya a cikin kitab babu na 4 yau zan mu tashi babu na 5 ko babu man hadasa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadasa an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisan huwa yara annahu kazibun baban da ke bayanin da akun na wutan babun da ke bayanin wanda yake bada labarin hadisan annabi alaihi salatu wasallam kuma yana ganin cewa ƙarya ne hadisi ne na ƙarya ka san ƙarya ce kuma ka ci gaba da bada shi a matsayin hadisin annabi baban zai bayani akan wannan Al-Imam hadisi na 38 yake cewa haddathana Abubakar ibn Abi Shayba haddathana Ali ibn Hashim an ibn Abi Layla an al-Hakam an Abdurrahman ibn Abi Layla an Ali radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man haddasa anni hadisan duk wanda ya bada hadisi daga gare ni wa huwa yara annahu kazibun yana ganin cewa ƙarya ne fa huwa ahadul kazibain yana ɗaya daga cikin mafiya ƙarya guda biyu Musaylamah al-Kazzab da Aswadul Anasi su ne wanda suka yi da'awa annabta annabi ya kwatanta mai mishi ƙarya cikin hadisi da wannan mutanen guda biyu wasu suna karanta shi da cewa ahadul kazibina yana ɗaya daga cikin masu yin ƙarya wanda wannan ba shi kamar yadda zamu gani ba ita bace daidai yace mai sharhi fa huwa ahadul kazibaini dubita hazal lafz bi sigatit tasniya an wasalce wannan lafazin da siga ta tasniya ahadul kazibaini ba kazibina ba wal jam'u wal awwal asharati an kawo shi da jam'i ahadul kazibina kenan an ce ahadul kazibaini daya daga cikin makareta bi shine al aswadul anasi da musaylamah al kazzab wanda wannan abun ya hi girma an kwatanta shi da mai da'awa annabta in kuma aka ce ahadul kazibina yana daya daga cikin masu mun ƙarya kenan wanda suka mun ƙarya shi ma ya shiga cikin jumlar su akan hadisin amma yace ruwaya farko ita ta hi shahara ahadul kazibaini shine musaylamah al kazzab da aswadul anasi sune wanda suka yi da'awa annabta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta huskar da aka kwatanta su da wannan makareci gami da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da su sun yi da awa sabkar wahayi a kansu shi kuma wannan wanda ya ma annabi ƙarya shi ma yana kokarin shigar da wani abu na wahayi cikin abin da ba shi ba su da suka yi da awa annabta musaylamah al-kazzab da aswad al-anasi meye cutarwar su kokarin su da awar cewa an musu wahayi abin da aka kawo musu cewa wahayi ne to shi ma wannan mutum inda yayi kama da su dan saboda yana kokarin sayo wani abu na wahayi wanda ba cikin shi yake ba kenan tanan wajen sun yi kama shi yasa annabi yace suna kama da shi yace wal aqrabu abin da yake kusa da annal hadisa cewa shi hadisin yadullu mafhuma ala ghairu zan yana nuni akan wanda ba zato bane yake allazi yu'addu min jumlatil kazibaina alai wanda ake lissafawa cikin masu yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa amma annahu la ya'samu fala yata'ammal amma cewa wancan sharhin da yana cikin injahul haja na al-imam ad-dahalawi malamin hindu da yamma sunan ibn majah sharhi akan cewa wanda yana da tabbas kin cewa wannan hadisin an ce hadisin ƙarya ne kuma ya ci gaba da gaya ma mutane shi ya ci gaba da bada shi a matsayin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisi mawdu'i malamai haka ne sun yi ittifaki bai halitta ba ruwaita shi ko ka karantar da mutane shi ko ka ba mutane shi sai in zaka musu bayanin cewa ana cewa wai annabi ya ce kaza amma ƙarya ce dole sai ka rabo ka gama sai kai bayani ba ka kyale ba dan wani zai dauka cewa eh haka ne magana ta annabi ce ko malamai sun yi juhudi sun tattara hadisan ƙarya da aka ma annabi ga al-mawdu'at na ibnu al-jawzi da dan kurakuran dake ciki ga al-mawdu'at na manyan malamai masu shi ma babu ne mai zaman kanshi hadisan ƙarya wanda ƙarya ce aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 39 al-imam yake cewa haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana waqi'u haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana muhammad ibn ja'far qala haddathana shu'ba anil hakam an abdurrahman ibn abi layla an samurah ibn jundub anin nabi sallallahu alaihi wasallam wancan hadisin da ya gabata sahihi ne tirmizi ya huddo shi yake cewa man haddasa anni hadisan duk wanda ya bada hadisi daga gare ni huwa yura annahu kazibun ana ganin cewa ƙarya ce fa huwa ahadul kazibaini yana ɗaya daga cikin makaryata guda biyu aswadul anasi da musaylamah al-kazzab wanda wannan muslim ya hudo cikin muqaddimal littahin shi hadisi na 40 al-imam yake cewa haddasana usman ibn abi shayba kun ga can na baya kawo shi daga yayan shi wannan kuma ya kawo shi daga kana yace haddathana muhammad ibn fudail anil a'amash anil hakam an abdurrahman ibn abi layla an ali anin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man rawa anni hadisan duk wanda ya rawato hadisi daga gare ni huwa yara annahu kazib kuma yana ganin cewa ƙarya ce fa huwa ahadul kazibaini yana ɗaya daga cikin wannan makaryata guda biyu wannan malamai suka ce a nura da kyau wanda ya sani kuma yana da tabbacewa ƙarya ce ba wanda yana bisa jahilci ba ko yana bai san ba sha'anin duk da wajibi ne a gare shi kan cewa kuskure yayi daban amma ya shiga cikin wannan hadisin bai shiga ba wanda bai sani ba ko kuma cikin zato yake ko kuma bai da ilimin musalawul hadis bai iya tantacewa in ya fada yace annabi yace kaza ba tare da sani ba cikin jahilci bai shiga wannan gurin kuskuren shi yana dauke da kuskuren shi amma ba shiga ba wannan hadisin dan wannan an ce yara annahu kazib yana ganin cewa ƙarya ce wannan he wanda ya sani haddathana muhammad ibn abdullah anba'an al-hasan ibn musa al-ashyab an shu'ba misal hadisi samurata ibn jundub kama hadisin samurata ibn jundub wanda ya gabata kenan sai hadisi na 41 al-imam yake cewa rahimahullah haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana waqi'u an sufyan an habib ibn abi sabit an maymun ibn abi shabib عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث دوان دي بعد حديثي دي غير هو يرى أنه كذب كما ينا غنين چه وقالي آتي وهو أحد الكذبين ينا دي دي چكي مكالي تاغو دابيو من يمن يم مكالي تاغو دابيو أسود الآن سيدة مسلمة الكذاب سي بابي نشد باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين بابا دكي بيان بيئيا غسنة حليفو في شريا يو واند سكي أبو شريا sune wanda suka bi annabi alayhi salatu wasallam wajen fada da aikin su kuma da maganar su sune halufofi guda biyar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam mai sharhi yace abinda ake nihi abubakar da umar da usman da aliyu da hasan radiyallahu ta'ala anhum wanda khilafa ta annabi ta tattare akan su bayan annabi ta shekara 30 sune guda biyar kin wannan wanda babu shakku a wajen malaman ahli sunna sai yan shi'a bistai akan haka ba wanda sune suka gadi annabi halifanci daga cikin malamai man amama kullu man arasi akwai wanda yace duk wanda suke kan hanya ta farki na annabi sallallahu alaihi wasallam ta farki na gari kamar su manya-manyan shugabanni zasu shiga a ciki kamar su Umar ibn Abdul Aziz amma na magana hadisin bayanin wannan ba kansu yake ba magana mafi inganci ita ce wacce ta gabata kamar yadda ke cikin sharhin Injahul Hajja fi sharhi Sunan Ibn Majah hadisi na 42 al-Imam yake cewa haddathana Abdullah ibn Ahmad ibn Bashir ibn Zakwan ad-Dimashqi haddathana al-Walid ibn Muslim haddathana Abdullah ibn al-Ala yani ibn Zubar haddathani Yahya ibn Abi al-Muta qala sami'tu al-Irbad ibn Sariya yaqulu naji Irbad yana cewa qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye a cikin mu fa wa'azana yayi mana wa'azi mau'izatan baliga wa'azi wanda kai matuka wajilat minha al-qulub wanda zakatu sun ji tsoro akan ta wa zarafat minha al-uyun wanda idanu duk sun huto akan wannan wa'azi faqila ya rasulullah akace ya ma'aikin Allah wa astana mau'izatan ina ga ruwayar da Imam an-Nawawi ya kace faqulna ya rasulullah faqulna yace nan kuma akace faqila yace mau'izatan kai mana wa'azi muwadda'in wa'azi na bankwana fa ahad ilaina kai mana wani wata wasiya bi ahadin kai mana wata wasiya yana ya sha bambam da ruwayar da muka sani ta 40 hadis faqala sai yace alaikum bi taqwallahi wa sam'i wa da'a na hore ku da jin tsoron Allah da ji da biyayya ga shugabanni wa in abdan habashiyan ko bawa ne na habshe yake shugabanku yace wasa tarauna ba'adi ikhtilafan zaku ga sabani a bayana shadida mai tsanani kuma sun gani sahabbai fa alaikum bi sunnati ina horon ku da riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnata halifofi shiriyayyu almahdiyina shiriyayyu addu alaiha bin nawajis ku riko da ita da abun nan abun ga hakoran ku yace wa iyyakum kashidinku wal umurul muhdasat da lamurra kirkirarru fa inna kullu bid'atin dalala dan dukkan bid'a batace nan gurin annabi alayhi salatu wasallam yayi nuni game da riko da sunnar halifofin shi shiriyayyu abinda suka yi ittifaqi akan shi wannan babe ne akan shi usulul fiqhi ake yalwata shi da wasa'a shi akan bayani kan sunna shi ya za a yi ta'amuli da ita in sun yi ittifaqi akan abuwan nan za a tahi akan shi idan sun yi sabani Abubakar Umar sun yi sabani dukkan su halifofi ne shiriyayya za a yi idan kuma uku sun koma can daya ya saba idan duka wannan abubuwan a usulul fiqhi yake tattauna su al-Imam Tibbi yake cewa ya zo nan da sigar mubalaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa latta haqiqa kama jaa man bana lillahi masjidan walau kama fasqatin da yake cewa alaiku ku yi riko da ita akan da matamnan ku mubalaga ce yake ba wai dan sunna ba cewa za a yi riko da ita da matamna misali ne yake musu annabi sallallahu alaihi wasallam dan musu nuni da karhin abun nan gurin malamai suka ce arada bihi aljad ilzumu sunna ka fi'l man amsaka shay min adrasi abinda yake nihi da nan cewa mutun ya lazumci sunnar ma'aiki kamar wanda zai rike wasu abubuwa da matamnan shi hakoran shi matamna ya rike su da karhi wanda bai so a kwace mishi kuma mutun yayi hakuri akan juriya da abin da zai same shi na wahala a cikin sha'anin Allah da dukkan wani radadi a cikin sha'anin addini dan yazo cikin wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen zamani wanda Imam Abu Dawud ina ga huddo shi cikin kitabu sunna a ƙarshe yake cewa Annabi alaihi salatu wassalam mai hakuri a ƙarshen zamani akan addinin shi yadda nazo da shi kalqabidu alal jamri kamar wanda yake damke da garwashin mutane sai yayi hakuri in yayi rishin hakuri gefa shi zai wanda dole zai hakuri akan ruko da addinin Allah da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam haka Annabi alaihi salatu wassalam shi yasa mai shadubiya yake bayani da nuni akan wannan cikin muqaddimar shi ka qabdin ala jamrin na 43 hadisin yake cewa al-imam haddathana isma'il ibn bishr ibn mansur wa ishaq ibn ibrahim as-sawwaq alƙa nuran mana da adadin kan je in tsallake wani hadisi dan ni cikin sharhi ne niki na 43 ne go yawa qala haddathana abdurrahman ibn mahdi an muawiyah ibn salih an damrat ibn habib an abdurrahman ibn amr sulami annahu sami'a al-irbad ibn sariya yaji irbad ibn sariya yaqulu yana cewa wa azana rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan manzan allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana wani wa'azi mau'izatan wani gagarumin wa'azi dan nan nakira an kawo ta litta'zim wa zarafat minha al-uyun wanda idanu da sai da suka huto wa wajilat minha al-qulub wanda sai da idanu suka sai da zukatu suka ji tsoro nan wajilat qalu la tawjal inna nubashiruka mi gulamin halimnan la tawjal kada ka ji tsoro shine nan gurin fa qulna muka ce ya rasulullah ya ma'aikin allah inna hazihi la mau'izatu muwaddi lalle wannan wa'azi ne na mai ban kwana fa ma za ta ahudu ilaina mi zakka yi mana alqawli mi ruko da shi qala sai ce qad taraktum ala albayda haqiqa na barku akan hanya mai hori hariqal sunna hariqal laylu haka naharuha daranta kamar rana ta yake la yazigu an haba adiba wanda zai karkace mata bayana illa halikun sai halakakke yadda malamai suka muka duba ɗan uwa bukhari muslim tirmizi nasa'i kutubu sita da sauran malaman hadisi da sharhuka da malamai suka zo suka cika duniya da karatu duk wanda bai riko da sunnar ma'aiki ba yake rike da kuskure da sharme da sunan addini bai da hujja akai shi yasa annabi ya ce ba mai kuskurewa akan ta sai halakakke duk littattafan da ake ta tarihin cewa sun rushe sun halaka amma dan Allah ya ga damar cewa sunnar annabi zatta wanzu duka littattafan sunnan nan babu ɗaya da ya bace ko harafi ɗaya bai bace ba dan ya tsaida ma bayin shi hujja akai manya isminkum yace duk wanda ya rayu a cikin ku fasara ikhtilafan kasiran zai ga sabani mai yawa fa alaikum bima araftum min sunnati ina horan ku da ruko da abinda kuka sani na sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunnata halifofi shiriyu almahdiin wanda suke shiriyu dai addu alaiha bin nawajis ku yi ruko da ita da mata da hakoran ku alaikum bi ta'a ina horan ku da biyayya wa in abdan habashiyan ko bawa ne na garin habasha fa innamal mu'minu kal jamalul unuf dan saboda mummuni kamar raqumi ne mai tabshi horarar raqumi haisu maqi da inqad duk inda aka jashi jayuwa yake ma'ana in nasiyat tabbata na aya na hadisi matakar ya inganta to mummuni annabi abin da yake nihi da an jashi jayuwa yake kamar raqumi horarre ba gardama yake ba wannan bai zama kamar nassin da malamai suke cewa la takum mislu irun haisu maqi da inqad inda ake magana akan taqalidul a'ama kada kai taqalidul a'ama akan mazhabi ko akan wani malami ya zamana kamar raqumi duk inda aka ja ka zakka ja wannan akan wani ake magana wannan ko kan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ake nan ya abku cikin fadar annabi alaihi salatu wasalam sabanin sahabbai kamar yadda annabi ya fada kin haka ya abku an sami yaqi yaqi da suka kasance sababun sabani tsakanin sahabbai kamar yaqin jamal da siffin da ma wasun su haka nan yaqin khawarij da rawafi cikin zamanin sahabbai wanda suna da yawa to abinda annabi ya fada sai da ya abku wannan nuni ne ga alamun nubuwa allazi ja'ala al-izmam fi anfihi fayjuru man yasu yace raqumi wanda yake mai biyayya wanda ake jan shi da an jashi tahi to haka ake so mummuni ya zama gami da sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam hadisi na 44 al-imam yake cewa haddathana yahya ibn hakim haddathana abdul malik ibn sabbah al-misma'i haddathana saur ibn yazid an khalid ibn ma'dan انا عبد الرحمن بن امري انا الارباد بن ساريه قال يكي چوا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح النبي صلى الله عليه وسلم يا من صلى الصبح ثم اقبل علينا بوجهه سنن يحسكنتو وجهمو ده حسكشي فوعظنا موز اذا تن يي منا وني واعظي بليغا مي وان ده يكي يا كاي متقا فذكر نحوه سي امبچي كوتن كوچين شي ده wannan babu yana da inde da sharhi jiya inda kore ka mana baban nan ga mai matani baban nan ya kai ni ya wancan na gaba kai wancan ba mun tar da sabon babi da yayi mu tsaya nan wancan yana da nisa shine nake ni lan zan mu takaita zuwa sati na gaba zan mu tashi babu istina irbida wal jadali babun dake bayanin nisan tarbidoi da kuma jayayya da garrama cikin addini abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi